الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 28 ga watan Rabiul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 3 ga watan 12 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Dan uwa ke cewa mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar diyarsa ta tsatso da matarsa, sai kuma ƴan uwa waɗanda suke lu'ummai wanda uwa ta haɗa su. Kenan a takaice, Allah ya masa rasuwa ba uwa ba uba, babu ƴan uwa shakikai balantana lu'abbai, sai matarsa, sai ɗiyar shi ta tsatso ɗaya ɗaya, sai kuma ƴan uwan shi wanda uwa ta haɗa su. To anan iya waɗanda suke da gadon shi, matarsa da ɗiyar shi kaɗai suke da gado. Sharaɗin ɗan uwa lu'ummi ya yi gado shi ne mamaci ya zamanto ba shi da tushe kuma ba shi da reshe. Matuƙar akwai uba ko kaka ko ɗa ko jika, to ɗan uwa lu'ummi ba ya gado. An gane ko? Matuƙar akwai uba ko kaka shi ne al'asir kenan tushe. Haka nan matuƙar akwai reshe shi ne ɗa ko jika ko jikan jika, to ɗan uwa da ummi baya gane. Don haka kenan za a kasa wannan dukiya kashi takwas. Idan aka kasa takwas, matarsa za a bata kashi ɗaya shi ne tsumuni. Me yasa za a bata kashi ɗaya a bisa takwas? Saboda shi mamacin yana da iya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Ita diyar shi ta tsatso za a bata rabin dukiya, shine kenan kashi hudu a cikin wannan takwas. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn, sai ya ce fa in kanat wahidatan falaha an-nisf. An gane ko? Idan iya ce ɗaya ɗaya mutum ya bari, Ubangiji ta'ala ya ce na gare ta rabin dukiya. To idan aka kasa takwas, matar shi aka bata kashi ɗaya, ɗiyar shi aka bata kashi hudu, wannan uku da ya rage kuma sai a dawo a yi raddin shi ga ita ɗiyar, saboda ita tafi kowa kusaci da shi mamaci. Ina wannan kashi hudu na farko, wannan rabanta ne wanda Allah ya kasa ya bata. Wannan kuma kashi uku da ya rage, tunda babu wani wanda zai ci wannan kaso, kuma babu wanda ya fi kusaci da wannan mamaci in banda ita, to dan haka dole za a dawo mata da wannan kashi uku, domin shi rad ba a yin shi ga ma'aurata, ana yin shi ne ga waɗanda suke kenan makusantan mamaci. Na'am. Wani sali mace ce Allah ya mata rasuwa ta bar ɗa kuma ta bar ƴan uwanta shakikai. Wannan ƴan uwa shakikai ba sa gado. Wannan ɗaya kare su. Don haka duk abin da ta bari gaba ɗaya na wannan ɗa ne nata, tunda ta mutu Allah ya mata rasuwa ba uwa, ba uba, ba miji. Sai ɗanta kawai ɗaya, sai ƴan uwanta shakikai uwa ɗaya, uba ɗaya. Don haka wannan ɗa shi ne yake gado. To wannan kawai al'amari ne, yana iya kasancewa kuma yana iya yin kasancewa, dai labari ne suke badawa ba tabbas. Su masana ilimin kimiyya wai dangane da zuwa wai duniyar wata cewa wai sun je, su kansu ai junansu yana karyatar da juna, kamar yadda su Amurkawa su ne suke da awar cewa su ne farkon waɗanda suka je suka sauka a duniyar wata. To wasu kuma sun karyatar da su cewa yaya za a yi kun je duniyar wata kuma a samu inuwa kamar kusan nawa ga shi wanda ya je kin. Labari ne suke badawa hashashe, yana iya kasancewa, yana iya kasa kasancewa. Tunda shi lalle Ubangiji Ta'ala ya hore ma ɗan Adam ita wannan duniyar, wasu abubuwa yakan iya yin su, wasu abubuwa kuma sun wuce ƙarfinsa. Kamar yadda kuma amru ibah ne na halacci, Ubangiji Ta'ala yake faɗa fanshu fi manakibiha, ku tafi a cikin sasanni na ƙasa duk inda kuke so ku tafi. Yana iya kasancewa kuma yana iya kasa ƙin wannan kasancewa, ya zamanto gaskiya ne kuma yana iya zamantowa ba haka ba ne ba. Bayan magarba, bayan to ai ba zikirin safe da yamma ko karatun Alkur'ani mutum zai iya yin shi babu arwallashi. Arwalla ba sharadi ba ce ba game da ambatan Allah, abinda ya shafi karatun Alkur'ani ko zikiri da sauransu. Amma yi da arwalla kuma shi ya fi dacewa, domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. To hadisin salatu tasbihi da yawa daga cikin malamai sun raunana shi, amma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Tirmidhi. Dan haka dai a takaice hadisi ne sahihi. Na'am. Wai cewa in kai timama ba ka yi timama a nan ka tafi masallaci ka yi sallah. Wannan haka malaman malikiya suke faɗa na cewa wata salu hajji salati, sharaɗi na timama sadar da ita da sallah. Kana yin ta kawai a nan ikama za ka tada ka yi sallah. To lallai ba mu san wani dalili wanda ya nuna cewa ba za ka yi timama daga nan ka je masallaci ka yi sallah, tare da cewa ita timama ta zo ne a madadin arwalla in babu ruwan da mutum zai yi tsarki. Kamar yadda za ka iya yin arwalla ka je masallaci, ita ma timama za ka iya yi ka je masallaci. Wannan shi ne asali. Na'am. To ita salatu tasbihi salla ce mai raka'a huɗu. bayan takbiratul ihram mutun zai karanta fatiha bayan fatiha zai yi tasbihi 15 ba maganar sura idan yayi tasbihi 15 a tsaye idan ya duka ruku'u zai yi 10 idan ya dago daga ruku'u yayi 10 in yaje sujada ta farko yayi 10 idan ya dago daga sujada ta farko kafin yaje ta biyu yayi 10 in ya koma sujada ta biyu yayi 10 idan ya dago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko ba zai miƙe tsaye sai yayi zaman hutu a wannan zaman hutu zai yi 10 idan ka jimilce 75 kenan haka a raka'a ta biyu in ya dago daga sujada ta biyu kafin yayi tahiyya sai yayi tasbihi 10 sannan yayi tahiyya kuma ba tare da sallama sai ya tashi raka'a ta uku a raka'a ta uku in ya dago daga sujada ta biyu shi ma kafin ya meke sai yayi zaman hutu anan hallo sai yayi tasbihi 10 sannan kuma a raka'a ta karshe kafin yayi tahiyya sai yayi raka'a ko sai yayi tasbihi 10 a kowace raka'a abinda zaka samu tasbihi 75 in an jimilce kenan ya zama 300 daidai kuma duk nau'in tasbihin da yazo zai iya yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kuma zai iya yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabu Badi'il Khalq wato littafin da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na farkon halitta wato daga cikin halittu wanda bayani ya gabata a cikin halittu gaba daya farkon halittar da Allah ya halitta wato ita ce al-arshi nabiya ma al-arshi al-qalamun qudra bayan al-qalamun qudra sannan sai sammai 7 kamar yadda malam ya zo mana da hadisi wato a farkon wato wannan littafi wanda kuma al-arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi girman halitta daga cikin halittu gaba daya domin ba wanda ya san gwalgwadon girman al'arshi in banda ubangijin da ya halicce shi don haka ya siffanta ta da al-majid kamar yadda yake cewa zula arshil majidi shine ubangiji ma'abucin gadon mulki wanda yake mai girma wanda ita al'arshi yadda ka san kubba haka take kuma tana da kafafuwa mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala suke dauke da ita kamar yadda ya faɗa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya haka ya faɗa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim dan haka gado ne wanda yake na mulki na Allah subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na hudu baban da ke bayani game da abin da yazo a alqur'ani da sunna na sifar wato rana da wata wanda malam ya zo mana da ayoyi na alqur'ani wanda bayani ya gabata akan su wanda darasi na yau kenan zamu tashi farkon hadisin da malam yazo da shi a karkashin baba wanda mun karanta lafazin kamar yadda ya gabata hadisi na farko shine hadisin Abu Dharr Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya faɗa ga Abu Dharr hina garabati shams a lokacin da rana ta fada gani ko lafazin garabat wato minal ghurub ne ba'ana lokacin da rana ta fada menene fadawarta shine ta yi nisa ga idanun masu kallo ba sa ganin kaskonta domin minal ghurba ne in aka ce al-ghurba kenan al-bu'd nisanta kamar yadda baqo ake ce masa garib ba a ce masa ba garib face domin yayi nisa da mazauninsa shine yace hina garabati shams a lokacin da rana ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada ga Abu Dharr, yace masa a tadari aina tazhab, manzon Allah yace masa wai ka san inda rana take tafiya idan ta koye, kultu sai nace masa Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzansa suke da sani. Dan haka wannan yana nuna mana ladabi, wato daga cikin ladabba na ilimi, duk abinda aka tambaye ka in baka da masaniya game da shi, to ka maida ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Idan al'amari ne wanda yake shar'i, to sai ka maida shi zuwa ga Allah da manzansa, sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Idan abu ne wanda ya shafi hukuncin shari'a, in kuwa al'amari ne wanda yake alkauni, abinda ya shafi halittun Allah subhanahu wa ta'ala, to anan sai ka ce Allahu a'lam. Kamar misali, wani ya tambaye ka girgije ya taso, ya ce maka wannan girgije ya yi ruwa, to kaga anan ba za ka ce ba Allahu wa rasuluhu a'lam. Saboda hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san ba girgijen da zai yi ruwa game da wanda ba zai yi ba, domin lamari ne na gaibi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci kansa da wannan ilimi, inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun kabir. Kenan sai dai ka ce Allahu a'lam. Aka tambaye ka mace da ciki yaushe za ta aihu, ba maganar ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, sai dai ka ce Allahu a'lam, domin shi ya faɗa ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi. Haka yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa وَمَا تَجِيبُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. To amma duk abin da ya shafi hukunce na shari'a, in aka tambaye ka baka da sani, sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. To anan shi Abu Dharr abin da yasa yace Allahu wa rasuluhu a'lam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya masa tambayar, yace masa wai shin ka san rana idan ta fada ka san ina take tafiya? Kenan shi wanda yake masa tambayar Allah ya sanar da shi, domin manzo ne daga cikin manzanninsa. Don haka sai yace qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa wato suke da sani. Wanda sai manzon Allah yace da shi fa innaha tazhabu, ka san da cewa ita rana idan ta fada wato takan tafi hatta ta sujuda ta hatal arsh, har sai an gane ko? Wato takan tafi ta je ta yi sujuda kalkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, can take zuwa ta yi sujuda, wanda wannan yana tabbatar mana rana bai wace ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin bayinsa, ita ma mai bauta ce ga Ubangijinta, don haka bata cancanta ba a sarrafa mata wani abu mai sunan ibada, kamar yadda wasu rana suke bauta ma ita sun maida ta ita ce Allahnsu, wanda yana daga cikin hikima ko mu ce illa da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta mana sallah ta nafila a lokacin da rana take hudowa da lokacin da taje faduwa, nafila wadda ba ta da sababi. Kuma manzon Allah yace in za ta hudo tana hudowa tsakanin kafannin shaytani, haka in taje fadawa tana fadawa ne tsakanin kafannin shaytani, manzon Allah yace a lokacin nan masu bauta mata suke yi mata sujada. An gane ku? Wanda wannan hadisi yana tabbatar mana akwai waɗanda suke bauta mata, kuma haka a cikin hadisi wanda yake bayani game da lamarin alkiyama, lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai faɗa a filin alkiyama, duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba, to yabi abin da yake bauta masa. masu bautar rana za su bi rana, masu bautar wata za su bi shi, masu bautar taurari za su bi shi, duk wani abu da aka rike shi a matsayin abun bauta, to masu bauta masa za su bi shi zuwa wuta. Shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha tazhabu, rana takan tafi hatta ta sujuda ta hatal arshi, ta yi sujada kalkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tuntuna Allah ya tabbatar mana dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su suna sujada ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Haka kuma a cikin suratul hajj, Ubangiji ta'ala ya bayyana mana rana tana daga cikin halittun da suke sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Ubangiji ta'ala yace wai shin baka san da cewa dukkan halittun da suke cikin sammai da wanda ke cikin kasai gaba daya ga Allah subhanahu wa ta'ala suke sujada? Sai yace washams, baka san da cewa ita ma rana tana yin sujada ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Wal kamaru, haka shi ma wata, wan nujumu, haka su ma taurari, wa shajaru, haka dukkan itace gaba daya, wal jibalu, haka nan duwatsu gaba daya suna sujada ga Ubangiji. Sai ya ce wad dawab, kai da duk ma abin da yake tafiya a ban kasa. Sai ya ce wa kasirun minan nas, da yawa daga cikin mutane su ma suna sujada ga Allah. Sai ya ce amma wa kasirun haqa alaihi al'azab, da yawa daga cikin mutane azabar Allah ta cancanta a kansu saboda sun kafirce masa. Shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa rana in ta fada, wato takan je kalkashin al'arsh ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato ta yi sujada, wanda wannan kuma a hakika a zahiri wato zuwa take ta yi sujada, saboda wannan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala, horewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa takan fita daga hanyarta falakinta inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shata mata, sai ta je wato ta duka ta yi sujada, tare da cewa babu dalilin da ya nuna cewa tana fita daga cikin falakinta. Sai dai abu ne wanda yake zahiri, in ta fada takan je ta tsaya sai ta yi sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine anan sai ya ce fatasta'zi, idan ta yi wannan sujada sai ta nemi izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, na cewa a bata izinin ta dago ta koma hanyarta inda aka tsara mata yau da gobe. Wayu uzanu laha, sai a bata izini a ce ta tashi ta koma. An gane ko? Idan ta yi sujadar bata dagowa sai ta nemi izini, an bata izinin dagowa sannan ta dago kuma ta koma hanyarta ta juya. Wanda kamar yadda ya zo a hadisi sahihi, a ranar kiyama lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa, jama'a tsanani ya yi tsanani sun nemi cewa wa zai shige musu gaba, jigon Allah subhanahu wa ta'ala, wane ne zai shige musu gaba ya nema musu alfarma, ya nema musu ceto a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a rabe hukunci kowa ya samu komarsa. Farko za a je ga annabi Adam ya nuna ba zai iya ba, a je wajen annabi Nuhu shi ma ya nuna ba zai iya ba, a je wajen annabi Ibrahim shi ma ya nuna kasawar shi da gajiyawarsa, a je wajen annabi Musa shi ma ya nuna ba zai iya ba, a je wajen annabi Isa shi ma ya ce ba zai iya ba. A ƙarshe za a tukaki gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shige ma al'umma gaba, ko mu ce zai shige ma al'ummu gaba, zai je ya fadi kalkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sujada. Allah zai gudanar da wani yabo na musamman akan halshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa idan ya yabo ubangijin sa ya jinjina masa manzo Allah ba zai dago kanshi a ƙarshe za a ce masa dago kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai dago kansa abinda muke so mu fahimta anan kamar yadda anan rana in tayi wannan sujada ba ta dago kanta sai ta nemi izini agun Allah subhanahu wataala sannan a ba ta izinin ta dago to haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujadar da zai yi a kalkashin al'arshin ubangiji a ranar kiyama baya dago kansa sai an ba shi izinin dagowa to shine a lokacin nan wato shine anan manzon Allah sai ya ce fa yu'zanu laha sai a ba ta izini wa yushiku an tasujuda manzon Allah ya ce ya kusanta wani lokacin ranar ta yi sujada fala yuqbalu minha kwata kwata a ki karbar sujadar tata wa tasta'zinu kuma ta nemi izinin an gane ko ta nemi izinin na ta juya ta koma yadda aka tsara mata tafiya fala yuzanu laha ba za a ba ta izini ba an gane ko fa yuqalu laha sai a ce mata irji'i min haythu ji'ti koma ta inda kika zo a lokacin nan fa ta dulu ummin magaribi ha kuma sai ta fara hudowa daga yamma tana gabas maimakon da daga gabas take hudowa ta yamma to manzon Allah ya ce ya kusanta wani lokaci za ta zo ta yi sujadar a ce ba a so dama wa yake karbar ibadar masu ibada ubangiji subhanahu wataala alam ya'lamu anna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim haka ya fada wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu wannan wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alu dan haka shine anan yace ya kusanta ta yi sujada a kikarba kuma ta nemi izini na a bata izini ta koma ta hudo ta inda ta saba hudowa fala yu'zanu laha aqibata izni fa yuqalu laha sai a ce mata irji'i min haythu ji'ti koma ta inda kika zo kenan manzo Allah yace fa tadulu ummin magribi ha daga wannan lokaci kuma rana sai ta fara hudowa daga mafadarta kenan tana yin gaba wanda hudowar rana daga mafadarta babbar alama ce daga cikin manyan alamomi na kusantar alkiyama wanda a lokacin da ta fara hudowa daga mafadarta to akwai wata kofa wadda Allah subhanahu wataala ya buda ta tunran da ya halicci sammai da kasai wannan kofa a bude take Allah ya buda wannan kofa domin karbar tuba to in rana ta fara hudowa daga mafadarta daga yamma to a ran nan Allah yake kulle wannan kofar in aka kulle wannan kofar duk wanda yayi imani a wannan lokaci Allah baya karbar imanin sa imanin shi ba zai amfane shi ba kuma duk wani wanda yake shashanci yake aiki na asha ko ya tuba a wannan lokaci Allah baya karban tuban sa shine ya fada a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ubangiji ta'ala yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika yinin da sharan ayoyin ubangijin kake zawwa malaman tafsiri suka ce shine hudowar rana daga mafadarta la yanfa'u nafsan imanuha duk wata rai imaninta ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qablu wanda bata yi imani ba gabanin haka au kasabat fi imaniha khaira ko ta aikata wani alkhairi game da imaninta ba zai amfane ta ba haka a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul-layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha Ubangiji mai girma da ɗaukaka yana shimfiɗa hannunsa a cikin dare don ya karɓi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin yini. Haka a cikin yini Ubangiji ta'ala yakan shimfiɗa hannunsa domin ya karɓi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala bai gushe ba a kan haka, kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta fara hudowa daga mafaɗarta. To shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce da ita koma ta inda kika zo. An gane ko? Ta inda kika zo kenan maganar ki zagaya, sannan kuma ki hudo ta inda kika saba, a'a ta inda kika zo nan za ki koma. Manzon Allah ya ce fa ta ɗulu'u min magribiha, rana sai ta hudo daga mafaɗarta. Wannan na ƙara tabbatar mana rana halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, baiwa ce daga cikin bayinsa, ita ma mudabbara ce. An gane ko? Gudanar da lamarinta ake. An gane ko? Tuƙa ta ake. Abinda aka ce ta yi shi take yi. Wanda ya ishe mu a cikin hadisi wanda annabin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya buɗe wata alƙarya da yaƙi. Wanda ya faɗa alƙaryar da yaƙi ya kusa cin yaƙi, to kuma rana ta je faɗawa, ya ga cewa in rana ta faɗa aiki ya kwana. A lokacin nan ya waiwaya ya kalli rana, sai ce yake faɗa yake cewa fa innaki ma'amura wa ana ma'amura, ke umarninki aka yi na cewa ki hudo daga gabas ki yamma, ni ma dai wannan yaƙi sani aka yi. Ya ce ya Allah ka tsida mana ita, take yinki Ubangiji ta'ala ya tsida masa rana sai da ya gama wannan yaƙi, sannan kuma ta ci gaba. Don haka lamarin halittu gaba ɗaya tun daga sama har zuwa ƙasa Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamarin kowa da komai. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, kuma haka ya ce yudabbirul amra, shi ke gudanar da lamarin shi kaɗai. To shi ne a nan sai yake faɗa, sai ya ce fa zalika qauluhu ta'ala, wannan shi ne wato ma'anar faɗar Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin wato suratu Yasin, washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Ubangiji ta'ala ya ce rana wato tana gudana ne wato zuwa wata matabbatarta. Micece matabbatar? Shi ne kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, in rana ta faɗa takan je ƙalƙashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yi sujada, sannan ta nemi a bata izinin ɗagowa ta ɗago na cewa ta koma inda ta saba hudowa. Sai ya ce zalika taqdirul azizil alim, wannan ƙaddarawa ce ta sarki wanda yake mabuwayi kasaitacce, wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye, wanda ba a rinjayarsa, al-alim, wanda yake mai matukar sani game da lamarin halittunsa. A takaice a wannan hadisi mun samu wata sifa daga cikin sifofin rana, shine in ta je ta fada ƙarƙashin al'arshi take zuwa ta je ta yi sujada, sannan ta nemi izini a bata izini ta dawo inda ta saba hudowa. Kaya kuma a ƙarshe ba za a ba ta izinin kuma sujadar ba za a karɓa ba, sai a ce ta koma ta inda ta zo. A lokacin nan ta koma ta nan kenan, daga wannan lokaci an canza mata lissafi. Sannan hadisi na gaba hadisin wato Abu Salama ibn Abdurrahman daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru mukawwarani yawmal qiyama, wato rana da wata gaba ɗayan su za a dunkule su a yamutse su, gaba ɗayan hasken su ya tafi ya gushe ya dishe wato a ranar kiyama. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, lafazin mukawwar an ciro shi ne daga at-takwir. At-takwir shine lafu shay'i kenan, a lullube shi ya zamanto abin da yake bayan shi ya koyi. Kenan wannan haske na rana da wannan haske na wata gaba ɗayan shi a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dishe shi. Rana da wata gaba ɗayan su za a yamutsa su a dunkule su. Idan an dunkule su yaya za a yi? Kamar yadda yake cikin musnad na Al-Bazzar akwai ziyada in an dunkule su gaba ɗayan su sai a jefa su cikin wuta ita rana da wata gaba ɗayan su sai a jefa su cikin wutar jahannama Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri sai yake faɗa ga malamin sa Abu Salama ibn Abdurrahman sai ya ce wa ma zambuhuma menene laifin su za a jefa su cikin wuta Abu Salama yake ce masa uhaddisuka an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa taqulu wa ma zambuhuma ina faɗa maka manzon Allah ne yace mu shine ya faɗa kuma kai ka ce menene laifin su to kamar yadda yake cikin al-musnad na Abu Ya'ala al-Mawsili hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a cikin shi akwai ziyada sai yake cewa li yarahuma man abadahuma saboda duk wanda ya mai da rana Allah sa da wanda ya mai da wata Allah ya suna bauta musu dan su ga makomar su yadda za su kasance kamar yadda Allah ya faɗa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridu ku mushrikai ku san da cewa ku da duk abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala ku tabbata gaba ɗayan ku makamashi ne na wutar jahannama kuma ku da su masu shiga ne cikin ta to dan haka anan wato jefa su cikin wutar jahannama kar ka fahimci cewa a wata azabtarwa ce ta musamman za a yi musu a dan yin Allah wadai ga waɗanda suka rike su a matsayin bauta abun bauta a nan duniya masu bauta ma rana da wata dan su san ta cewa ibadar su da suka yi ibada ce wanda a banza suka yi ta sun bauta ma wanda bai cancanta ba a bauta masa saboda bayi ne na Allah subhanahu wataala an gane ko yanzu misali wuta da Allah ya halicce ta a cikin ta akwai mala'iku wadanda suke masu azautar da ƴan wuta shin suna jin radadin wuta ba sa ji to haka saka rana da wata cikin wuta ba dan Allah ya azamtar da su bane a'a dan ayi Allah wadai ga waɗanda suke bauta musu su san da cewa ga ya makomar su yanzu misali waɗanda suka sassaka wani icce ko wani dutse ko wani abu a matsayin gunki suna bauta masa a ranar kiyama gaba ɗaya waɗannan abubuwan da aka sassaka ake bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wataala gaba ɗaya Allah zai saka su wutar jahannama dan Allah wadai ga su masu bauta musu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi lalle ku da duk abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala hasabu jahannama antum laha waridu ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayan ku makamashi ne na wutar jahannama kuma ku da su alati da su masu shiga ne amma banda innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadu kamar yadda mala'iku an rike su abun bauta an bauta musu an bauta ma Isa dan Maryam ita ma Maryam an samu masu bauta mata salihan bayi an samu masu bauta musu to waɗannan su banda su an gane ko amma duk wani abu kuma bayan Allah subhanahu wataala da aka bauta masa wanda kuma da yarda shi da amincewar sa aka bauta masa to wannan zai zamanto makamashi ne na wutar jahannama in kuma daman duwatsu ne da itace kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya makamashi ne kuma an jefa su amma su ba dan a azautar da su ba dan ayi Allah wadai ga masu bauta musu shine anan wato shine yace ash-shamsu wal qamaru rana da wata mukawwarani yawmal qiyama wato za a dishe hasken su ma'ana a yamutse su a ranar kiyama kuma gaba ɗaya a jefa su cikin wuta kamar yadda can Allah ya faɗa wa jumi ash-shamsu wal qamar a cikin suratul kiyama rana da wata za a hada su a dunkule su gaba ɗaya sai a jefa su cikin wuta wannan shi ma hadisin yana nuna mana sifar wato rana da wata yaya za su kasance a ranar kiyama ga yadda za a yi da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ba mu labari sannan hadisi na gaba hadisin wato Abdurrahman ibn al-Qasim daga mahaifinsa shine al-Qasim ibn Abdurrahman shi kuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna ash-shamsa wal qamara lalle rana da wata la yaksifani li mauti ahadin, ba sa dishewa hasken ya tafi domin mutuwar wani daga cikin mutane, wala li hayatihi, ko domin rayuwarsa. Manzo Allah ya ce walakinnahuma sanidi, rana da wata kowanne daga cikin su ayatun aya ce mai zaman kanta, min ayati llahi, daga cikin ayoyin da ke nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kadaitarsa. Fa idza ra'aytumuhu, in har kun ga dishewar rana ko dishewar wata, manzo Allah ya ce fa sallu, maza ku zabura ku je ku yi sallah. Wanda sababin wannan hadisi, randa Allah ya karbi rayuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim, sai wannan fada ta ringa yaduwa a cikin jama'a cewa ai rana ta, sai aka yi dace kuma a rannan rana ta dishi, sai suka ringa cewa ai rana ta dishi a sababin mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An samu kisifewar rana, suka ce a sababin mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da yaji wannan magana tana yawo a cikin su, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yasa aka yi sanarwa as-salata jami'a, as-salata jami'a, jama'a suka zo suka taro aka yi sallah ta dishewar hasken rana, bayan an gama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin su yayi khutba, shine wannan galgadi. A cikin galgadin manzon Allah yace inna shamsa wal qamara, lalle rana da wata, la yaksifani, ba sa dishewa, li mauti ahadin, domin mutuwar wani, wala li hayatihi, ko kuma domin rayuwarsa. Saboda su a aqida jahiliya, in kaga rana ta dishe ko wata ya dishe, to an haifi wani mai daraja ko kuma wani mai daraja ya mutu. Allah ne ko shine yace la yaksifani, ba sa dishewa. Shi lafazin khusu yana zawwa bil kha, kuma yana zawwa bil kaf. Galibi malaman loga suka yi amfani bil kaf, wato ga abin da ya shafi dishewar rana, amma in dishewar hasken wata ne suka yi amfani bil kha, amma tare da cewa kuma kowannen yana tsayawa matsayin kowanne. Shine yace la yaksifani, ba sa dishewa, ma'ana hasken su ya tafi, li mauti ahadin, domin mutuwar wani, wala li hayatihi, ko domin rayuwarsa. Wanda shi dishewar hasken wata galibi yakan kasance a lokacin da wata ya zama al-Badr, wata baya dishewa sai a 13 ko 14 ko 15, an gane ku, a cikin waɗannan kwanuka ne ake samun dishewar hasken wata. Ita fa rana ba a samun dishewar ta sai daga 27, abin da ya kai wannan. Kuma shi dishewar hasken rana, abinda yake janyo shi, wata shi ne yake shiga tsakaninta da doron ƙasa. Idan ya shiga tsakaninta da doron ƙasa, sai ya zamanto haskenta ya dishe. An gane ko? Shi kuma dishewar wata kenan, hasken rana duniya ce take shiga tsakanin kenan shi ƙwallon wata da hasken rana. Kinan wannan shine kuma sababin abin da yake bada wato dishewar hasken wata. Dan haka kenan ba wata rana bace take kama shi, kamar yadda ake fada, wannan duka lamari ne wanda yake na Allah subhanahu wataala. Kuma hikima anan dan a tabbatar mana cewa da ranar da watan gaba ɗayan su bayi ne na Allah. Dan haka shine anan manzo Allah yace walakinnahuma sanidi, rana da wata kowanne ayatun aya ce. Me ake nihi da aya? Alama ce mai nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kadaitar shi. Min ayati llahi, daga cikin ayoyin da suke nuna girman shi da kadaitarsa. Fa idza ra'aytumuhu, in har kun ga dishewar rana ko dishewar wata, manzo Allah yace fa sallu, ku yi sallah. Wannan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana. An gane ko? Sallah za a tashi ai in rana ta dishe ko wata ya yi. Kuma nan umarni ne manzon Allah ya yi na cewa a yi sallah. Kuma kasancewar dishewar rana, jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada a masallacinsa aka yi sallah. Haka shi ma dishewar wata, jama'a ake haduwa a masallaci a yi sallah. Sabani ga malikiya suka ce in dai dishewar hasken wata ne, sai dai kowa ya yi sallah a gidan shi, indishewar rana ce a hada a masallaci a yi sallah. To lalle babu dalilin da ya bambanta gaba ɗaya kowanne a sunnance masallaci za a hadu a yi sallah, a yi ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma a yi sadaka a ƴantar da bayi. Wannan sallah da ambatan Allah za a ci gaba da yi sai an kai lokacin da wannan dishewar wato ta yayi. Sannan hadisi na gaba kenan, wannan hadisi da malamin yazo da shi, shi ma yana nuna mana, yana tabbatar mana kenan, yana daga cikin sifar rana da sifa ta wata shine dishewa. Wani lokaci kaga hasken ya gushi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inna shamsa wal qamara, lalle rana da wata ayata ne, ayoyi ne biyu masu zaman kansu. Min ayatillahi, daga cikin ayoyin da ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa. Manzon Allah sai yace, la yaksifani, ba sa dishewa, limauti ahadin, domin mutuwar wani, wala li hayatihi, ko domin rayuwarsa. Kenan domin wani ya mutu ko an haifi wani rana da wata, ba sa dishewa. Fa idza ra'aytum zalika, in har kun ga dishewar rana ko dishewar wata, fazkurullaha, manzon Allah yake ku yi ta ambatan ubangijinku. An gane ko? Kenan bayan waccan sallah a wancan hadisi, kenan kuma za a ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambatan Allah abu ne mai fadi, duk abin da ya saukaka karatun alqur'ani, salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tasbihi ne, hailala ce, istighfari ne, to sai a yawaita. Duk da cewa zikirin da ya dace a yawaita wato shine istighfari, saboda kasancewar laifukan bayi ne Ubangiji ta'ala yake seta bayin shi cewa su koma zuwa gare shi. Gaya dai rana da wata har sun dishi, wanda kuma wannan aya ce wadda take nuna mana kowa ya shirya kayan shi kenan. Akwai yini na nan tafe, wanda kwata-kwata rana da wata za a yamutse su, a dunkule su, a jefa su cikin wutar jahannama, ya zaman to babu su, babu alama. Kenan tunatarwa ne game da wani babban yini da zai zo gaba, shine yinin alkiyama. Amma kaga wai yau in aka ce wai rana za ta dishi, wai har mutum ya ringa famar wai shi sayan wani gilashi wai wanda zai ga wai dishewar ba. Kai da ake so a cikin zuciyarka ka razana, ka firgita, ka san da cewa wani lamari ne mai girma. Kaga dai wanda mutane wai biya turawa, kaga mutane wai su je wai kowa yana sayan luleti, wai na ganin dishewar rana. Ka san dai ai wanda zai sayi duleti domin ya ga dishewar ta, babu wani tunani game da makomar shi a wannan kishi a zuciya, babu wani wa'azuwa da wata saduda. Sannan hadisi na gaba, hadisin wato hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, tana ba Urwa ibn Zubair labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yawm khasafati shams, a ranar da wato rana ta dishi, hasken ta ya tafi, kama manzon Allah ya tsaya a cikin jama'a wato domin yin sallah, fa kabbara, manzon Allah yayi kabbara, wa qara'a qira'atan tawilatan, manzon Allah yayi karatu mai tsawo, kuma raka'a ruku'an qawilan, sannan yayi ruku'u mai tsawo, kwatancin tsayuwar da yayi, kuma rafa'a ra'sahu, sannan manzon Allah ya dago kansa, fa qala, sai yace, sami Allahu liman hamidahu, wa qama, kuma sai ya sake tsayuwa, kama huwa, kamar yadda yake bayan ya dago daga ruku'u. An gane ko da ya dago daga ruku'u ba sujada bai je, ci gaba da tsayuwa yayi kamar yadda yake. Faqara qira'atan tawila, yayi karatu mai tsawo, wa hiya adna min alqira'ati alula, amma karatin bai kai na farko ba. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kuma sai ya koma yin wani ruku'u mai tsawo, wa hiya adna min alruku'i min raka'ati alula, amma bai kai ba wato ruku'u na farko. Thumma sajada sujudan tawilan, sannan sai sujada mai tsawo, ثم فعل في الركعه الاخيره مثل ذلك sannan a raka'a ta biyu manzon Allah yayi kwatancin yadda yayi a na farkon kuma sallama sannan manzon Allah ya salamce wa qalat jallati shams yace haqiqa alhali kuma rana ta yayi haskin kuma ya dawo wanda anan abinda muke so mu fahimta Aisha Allah ikarra mata yadda tana bayyana mana kaifiya da sifar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta dishewar hasken rana sallaci raka'a biyu amma tsayuwa a kowace raka'a tsayuwa biyu ce kuma ruku'u biyu ne tsayuwa ta farko da yayi takbiratul ihram yayi tsayuwa mai tsawo yayi karatu mai tsawo da yayi wannan karatu mai tsawo manzon Allah sai ya duka yayi ruku'u ruku'un da yayi ruku'u ne mai tsawo ya kai kwatancin tsayuwar da yayi da ya warware wannan ruku'u ba sujada bai je kuma ko matsayuwa yayi tsayuwa mai tsawo sai dai bata kai ba tsayuwa ta farko da ya gama kuma sannan hannu sai yayi ruku'u ruku'u mai tsawo amma bai kai ba ruku'un da yayi wato na farko sannan sai ya je sujada ita ma sujadar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujada mai tsawo ne da ya yi sujada guda biyu da ya tashi ya meke to a raka'a ta biyu ma kwatancin yadda ya yi a raka'a ta farko haka yi kenan tsayuwa biyu ruku'u biyu shi ne malamai suke kwatanta tsayuwar kamar yadda ya a cikin littattafan malikiya suke cewa tsayuwa ta farko mutum ya karanta suratul baqara sannan a yi ruku'u kusan kwatancin haka a tsayuwa ta biyu a karanta suratul ali imran tsayuwa ta uku a karanta suratul nisa ta hudu a karanta suratul ma'ida duk da cewa babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna ga surorin da ake karantawa shi dai abinda ake bukata a yi tsayuwa mai tsawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tace sannan sai ya salamce wa qad tajallati shams rana ta yayi ma'ana duk wannan duhu ya gushi fa khataba an-nasa manzon Allah ya ma jama'a hudu ba wanda wannan yana nuna cewa karshen sallah ta dishewar hasken rana ko hasken wata to ana buƙatar limami ya ma jama'a hudu ba fa qala fi kusufi ash-shamsi wal qamari ya faɗa game da dishewar hasken rana da wata kaga bil kafi sai yace innahuma ayatani min ayati llahi kusan da cewa su rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyi waɗanda suke masu nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba su adishewa domin mutuwar wani ko domin rayuwarsa fa iza ra'aytumuhuma manzon Allah yace in har kun ga sun dishe fafza'u ila salati maza manzon Allah yace ku zabura zuwa sallah a tashi aje ayi sallah dan haka ita wannan sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine iya abinda aka shar'anta mana ayi sallah ayi ta ambatan Allah ayi sadaka a yantar da bayi wannan sune abubuwan da aka sunnanta mana sannan hadisi na gaba a hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru rana da wata la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa dishewa domin mutuwar wani ko domin rayuwarsa walakinnahuma ayatani min ayati llahi kusan da cewa dai su rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fa iza ra'aytu muhuma in kun gansu fa sallu manzon Allah ya ce maza ku tashi zuwa sallah a takaice dai wannan dai hadisai gaba ɗayan su suna nuna mana yana daga cikin sifar rana da sifa ta wata shine dishewa hasken su ya tafi babu ma jaa fi qawlihi wa huwa allazi yursilu ar-riyaha mushran baina yaday rahmati qawluhu qasifan ay taqsifu kulla shay'in wa qawluhu lawaqi ay malaqiha mulkiha wa qawluhu i'sar ay rihun asifun tahubbu min al-ardi ila as-sama'i ka'amudin fihi nar wa qawluhu sir ay bard wa qawluhu nushran ay mutafarriqa qala haddathana adam huwa ibn abi iyas qala haddathana shu'ba huwa ibn al-hajjaj al-wasiti al-ataki an al-hakam an mujahid huwa ibn jabr an ibn abbas radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala نسرت بالصبا وأهلك تعال بالدبور قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بن جريج هو المكي عن عطاء هو بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية واتوانا بابي نيوانك بياني جمد أبندي زو na fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf wa huwa alladhi yursilu riyaha shine ubangijin da ke aiko da iska nushiram baina yaday rahmati wato tana mai watsa girgije baina yaday rahmati wato gabaga wato saukar jin kansa shine malam ya fassara mana nushuran ai mutafarrika kusan qira'a uku ce nushran bi iskani shin ko kuma nushran bi bammi shin ko kuma bushran wato tana mai bada albishir baina yaday rahmati wato gabaga saukar jin kansa shine ruwa me ake nihi da rahama a nan ruwan da yake sauka ubangiji ta'ala yakan aiko wata iska kafin kenan ruwa ya sauka nushiran ai shine ai mutafarrika kenan wanda zaka ga tana watsa girgije tana rarraba shi ruwa kuma yana sauka daga cikin sa kafin ruwa ya sauka wanda girgije halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala kamar yadda ita ma iskar da take kore girgije korewa ce ta Allah subhanahu wataala shi yake tukata shine anan sai yace kasifan fadarsa da yace kasifan a can cikin suratul isra fadarsa da yace yake cewa afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum kasifan min ar-rihi فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا الشاهد shine yace am amintum shin wai ko kun amince an yu'idakum fihi taratan ukhra ubangiji ta'ala ya maida ku cikin teku wani latti na daban fayursila alaykum qasifan min ar-rihi ya turo muku wata iska wadda take me karya duk abin da ta wuce akan sa zata rubuta shi irin iska ta cikin teku wanda duk abin da ta wuce ta kanshi za ta yi daidai da shi domin lafazin qasifan min al-qasf ne idan aka ce al-qasf shine wato ruguza abu a karya shi ai daidai da shi shine anan malam yace ai taqsifu kullu shay iskar da take karya duk abin da ta wuce akan ka kun amince ubangiji ta'ala ya maida ku cikin wani teku latti na daban kuma ya turo muku irin wannan iska ko yugure kafin ubangiji ta'ala ya dirmi yadda ku gaba ɗaya bi ma kafartu a sababin kafirce masa da kuka yi yace thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ba za ku samu wani mai biyar baya akan mu game da abin da muka aikata da ku wanda zai biyo baya yace me yasa muka halakar da ku to kaga anan yana daga cikin sifar iska shine alqas wato shine karya duk abin da ta wuce akan sa ubangiji ta'ala yakan sako iska wani lokaci duk abin da ta bu kanshi nage-nage ne da itace gaba ɗaya za ta rubuza shi ta yi daidai da shi sannan sai yace lawaqiha fadarsa da yace lawaqiha a can cikin suratul hijr Ubangiji ta'ala yace wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin lawaqiha sai yace ay malaqiha mulkiha ma'ana iska wadda take dauke da gilgije wanda yake mai cike da ruwa ko kuma lawaqiha iska wadda take mai buga ma itace kilili iska ce ta musamman Allah yake turo ta idan ta dau wani abu daga jikin mazajen itace sai ta je ta shinshina ma matayen itace sai kaga itace kawai sun kwashi yaya an gane ko ba sai ka zo ba kana wahala kana dauka kana sa duk da cewa manzon sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ga mutanen Madina suna buga ma dabbunan su kilili manzon Allah ya ce menene kuke suka ce a ai in ba haka ba muka yi ba sa ba da yaya kamar yadda muke so manzon Allah sai ya ce ku kuka fi kowa sani game da lamarin duniyar amma asali abin da yake a shari'a ubangiji ta'ala da kudirarshi yakan turo wata iska idan ta dau wani abu daga jikin mazajen itace sai ta shinshina ma matayen itace sai kaga itace sun kwashi yaya shine ake kira da wato shine buga kilili shine yace wa arsalna ar-riyaha lawaqiha mu ne muke turo iska tana mai buga ma itace kilili ko kuma tana dauke da gilgije wanda ke cike da ruwa ma'ana biyu yake dauka wani sai yace wa anzalna minas sama'i ma'an fasqainakum wa ma antum lahu bikhazin sannan sai yace wa qawluhu isar da fadar sa da yace isar a cikin suratul baqara ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu zurriyyatun du'afa'u fa asabaha isarun fihi narun fahatarakat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun isar sai yace ay rihun asifun tahubbu min al-ardi ila as-sama'i ka'amudin fihi nar wato wata iska ce wadda take mai bugawa da tsanani wadda take motsawa daga ƙasa zuwa sama wadda zaka ga tayi kamar wani gimshiki wanda kuma akwai wuta a cikin shi a takaice dai ita wannan iska ita ce a Hausa ake kiranta guguwa idan aka ce isara ita ce guguwa wanda zaka ga guguwa tayi kamar wani amud haka tana juyawa ta tafi daga ƙasa zuwa sama to shine Ubangiji ta'ala yace fa wannan yake cewa wa asabahu al-kibaru wa lahu zurriyatun du'afa'u fa asabaha isar kenan guguwa fihi narun wanda ke akwai wuta a cikin ta fatara gaba ɗayan wannan gona ta kone shin ɗayan ku zai so haka sai ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaru sai yace sirrun da fadar sa da yace sirrun wannan kuma a cikin suratu Ali Imran masalu ma yunfikuna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kama sadirihim fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum kanu yuzlimun walakin anfusahum yuzlimun sirrun anan malam yace bardun ai shine sanyi an gane ku sanyin da ake kiran shi jaura wanda in ya wuce ta kan gona gaba ɗaya sai kaga gonar ta kone kurmus kamar an tunna mata wuta saboda tsananin sanyi wanda in ya wuce ta kan dabobi zaka ga dabobi garken dabobi duk sun mutu to shine ake kiran shi sirrun kenan jaura shine yake cewa kama sadirihim fiha sirrun kamar iska ce wanda ke akwai tsananin sanyi a cikin ta kenan wannan shi ma sifa ne daga cikin sifofin iska kenan kaga mun samu akwai sifar ta shine alqasfu sannan akwai wato shine mulkiha sannan akwai isar sannan kuma akwai sirrun shine albar sannan sai yace nushiran ay mutafarrika ma'ana wanda take mai watsa gilgije shine anan malam sai yazo da hadisin wato Anas dan mana Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa nusirtu bisaba manzon Allah yace anti makini bisaba wato da ita ce iskar gabas idan aka ce as-saba iskar da take fitowa daga gabas wanda iskar da take fitowa daga gabas iska ce wanda take sansanya iska ce wanda take tarahama Ubangiji ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan iska, dan haka sahabbansa suke samun nishadi da kuzari a fagen daga. Shi yasa manzon Allah in bai fara yaki tun da sassafe, to baya fara yaki sai rana ta gushi. Wannan iska ta motsa, in iska ta motsa kenan jama'a za su ji wani kuzari da nishadi. Allah ya taimake shi da wannan iska wanda yake kiranta as-saba. Ngani ko sai yace wa uhlikat adum bid-dawr, adawa mutanen annabi Hud su kuma an halakar da su, wato da iskar da ake kiranta ad-dawr, ita ce a Hausa ake kiranta iskar kero kenan, wanda take fitowa daga yamma ta gabas, wanda in ta fara kadawa da kaka zaka ga komai na gona ya gushi. To irin wannan iska wanda take fitowa daga yamma ta gabas, da ita ce Allah ya halakar da adawa. Dan haka kowace iska tana da suna, mai fitowa daga gabas as-saba, mai fitowa daga yamma ad-dawr, mai fitowa daga arewa ta yi kudu ita ce ash-shamal, wanda take fitowa daga kudu ta yi gabas ta yi wannan arewa suna kiranta wannan al-janu, ita kuma wannan guguwa wanda ba ta da gaba ita kuma suna kiranta an-nakaba, wanda ko ina kawai juyawa take. To iskar da Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce as-saba, iskar da aka halakar da adawa mutanen annabi Hud ita ce ad-dawr, wanda wannan duka yana nuna mana sifofi daga cikin sifofin iska yadda Allah subhanahu wataala yake gudanar da ita. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza ra'a makhilatan fis sama, idan ya ga gilgijen da ake zaton saukan ruwa a cikin sama, makhilan ay allazi yukhalu fihi alma, wanda ake zaton ruwa zai sauka, gilgije ya hadu, manzon Allah akabala wa adbar, yayo gaba yayi baya, wadakala ya shiga gida, wa kharaja ya fito, wata gayyara wajhuhu, fuskar sa sai ta canza gaba ɗaya, manzon Allah ya daure fuska, hankalin sa ya tashi. Idan ya ga gilgije ya haɗu, gilgijen da ake zaton ruwa zai sauka shine ake kira makhila. An gane ko, wanda ake kyautata zaton ruwa zai sauka. To hankalin manzon Allah ya kanta shi, ya rasa inda zai sa kanshi, yayi gaba yayi baya, ya shiga gida, ya fito, ya canza huska. Sai Aisha tace fa idza amqarat as-sama'u, in sama ta zubar da ruwa, suriya anhu, duk wannan damuwa da daurewar fuska ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a yayi masa. Shine anan malamai suka ce akwai raddi ga wanda ke fada cewa ay a larabce ba a cewa amdaratis sama, sai dai a ce madaratis sama. In aka ce amdaratis sama wai sai abin da ya shafi ruwa na azaba. An gane to, kuma anan nassi ne manzon Allah yace fa idza Aisha tace fa idza amtaratis sama'u, in sama ta zubar da ruwa. An gane kenan, kaga lafazin amqara ana amfani da shi akan abin da ya shafi ruwa na azaba da ruwa wanda yake ba na azaba ba. Surriya anhu, sai a yaye masa wannan damuwa, sannan yake samun kwanciyar hankali sai idan ruwa ya sauka. Fa arrafathu Aishatu zalik, Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta sanar da shi, tace ya Rasulullahi, in gilgije ya hadu, ina ganin yanayin ka yana canzawa, kai gaba kai baya, ka shiga gida ka fito, kuma duk ka daure fuska ka tada hankalinka, me yasa haka? Manzon Allah sai yace wa ma adali, yo Aisha, ai ban yi sani ba, me yiwa wannan gilgije, kama kala qaumu adin, kamar yadda mutanen annabi, wannan mutanen annabi Hud adawa, falamma ra'auhu, lokacin da suka ga gilgije ya hadu, aridan yana mai bujurowa a cikin sasannin sama, ko ina gilgije ya hadu, mustaqbila awdiyatihim, yana mai gabato da kwaruruwansu, qalu hadha aridun mudiruna, suka ringa farin ciki suna murna, ta suke wannan gilgije ne wanda yake mai mana ruwa. Ubangiji ta'ala yace bal a huwa masta'ajaltum bi, abinda kuka nemi gaugawa ne game da saukar shi azaba ce, rihun fiha azabun alim, wata iska ce wanda a cikin ta akwai azaba ma'abuciyar rabi, tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha, iskar da duk abinda ta bi ta kansa za ta ruguza shi da izinin Ubangijinta. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sai suka zamanto ba a ganin komai, kawai sai gidajen gaba ɗayan su Allah ya halakar da su. To shi yasa manzon Allah yake tada hankalin shi in ya ga girgije yayi baki irin ya halu. Girgijen da ake zaton saukar ruwa, to hankalin manzon Allah yakan tashi in ba ruwan bai sauka. Dan kar a ji irin azabar da Allah ya danki Adawa mutanen Annabi Hudu, ita ce Allah zai danki wannan al'umma. Tare da cewa malamai suka ce wannan kafin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka ne, wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai azabtar da su alhali kana cikinsu. An gane ko? Saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan al'umma aminci ne, alƙawari ne Allah ya yi, ya matuƙar yana raye yana cikin, to Allah ba zai azabtar da su da irin wannan azaba wanda ya halakar da waɗanda suke gaba. To shine anan kiran Aisha tace ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kasancewa, yasa saboda kar a ji irin azabar da Allah ya damki wato mutanen Annabi Hud ne, su ne Adawa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.